الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Yau Lahadi 3 ga watan Zulhajj shekara ta 1440 Hijriya, wanda ya dace da 4 ga watan 8 shekara ta 2019 miladiya. Muna darasi na 40 daidai a cikin wannan littafi mai charin albarka na Mukhtasar Zadul Ma'ad na Sheikh Da'wat al-Islamiyya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Idan yan uwa za su iya tunawa, muna cikin tsakiyar magana dangane da shiriyar Annab Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi jana'iza, rashin lafiya da mutuwa, da kuma kai mamaci kabari da yi masa wanka da ma yi masa sallah. To yau za mu tashi akan ɗaya daga cikin ayyukan sallar jana'iza, shine kabarbarin nan da ake yi na Allahu Akbar. Shin za a ɗaga hannu ko ba za a ɗaga hannu ba? Malam ya ce wa amma raf'ul yadaini fa qala ash-shafi'i turfa'u lil athari wal qiyasu ala sunnati fi salah wa yuridu bil athari ma ruwiya an ibn Umar wa Anas annahuma kana yarfa'ani aydiyahuma كلما كبر على الجنازة وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر فصلى مرة على قبر بعد ليلة ومرة بعد ثلاث ومرة بعد شهر ولم يوقت في ذلك وقتا ومنع منها مالك إلا للولي إذا كان غائبا. وكان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة وكان يصلي على الطفل وكان لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة. ما لا يكي تشيوا دنغني لتأغى هنو يا عند أكي تشكين سلر جنائزة كنسا أنا ينكبر بريق داخلو كما يدمك بياني أبايا هو كما سمد هكذا. To in an yi Allahu Akbar din nan, shin akwai buƙatar duk kabbara idan kai sai ka ɗaga hannu ko ko ba za ka ɗaga ba? Sayyidina Abdullahi dan Umar, akwai riwaya daga Rashid Anas daga dan Malik, shi ma akwai riwaya daga Rashid. Imam Shafi'i yace za a ɗaga hannun turfa'u lil athari, saboda riwaya ta tabbata cewa Abdullahi dan Umar da Anas dan Malik in sun zo sallar jana'iza yanzu za su yi kabbara suna yin Allahu Akbar. Yace wal qiyasu ala sunnati fi salah, qiyasi shine idan mutum ya zo yin sallah ba yana wannan kabarbarin ba, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidahu, Allahu Akbar, kaga ana daga. Suka ce to tunda a cikin sallah ta farilla ana daga hannun nan, to sallar jana'iza ma a daga. Idan kun fahimce ni, wannan ra'ayi na waɗannan sahabbai da kuma wannan babban malami Imam Shafi'i ya halatta a daga hannu yayin da za a yi sallar kabbara sallar jana'iza. Annahu ma kana yarfa'ani aydiyahuma kullama kabbara 'alal janazati, duk lokacin da suka yi kabbara ga jana'iza suna daga hannunsu. An ruwaito wani lokacin kabbara farko ne ake daga mata hannu, awwalut takbir kenan, sai kuma a dora hannun dama akan hagu kamar yadda ake yi a sallah, kamar yadda Imam al-Baihaqi ya ambata a cikin as-sunan, sunan al-Baihaqi. Yanzu mun samu fa'ida ta biyu. Fa'ida ta biyu shine a sallar jana'iza kuma duk ana dora hannun dama akan hagu kamar yadda ake a sallah ta farilla. riwaya ta zo cikin sunan Tirmidhi cewa an ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a sallar jana'iza wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra fi salati al-janaza duk da cewa hadisin da'ifi ne a cikin sa akwai Yazid bin Sinan ar-Rahawi malaman hadisi sun raunana shi Imam al-Baihaqi ya ruwaito hadisin da Imam Tirmidhi a cikin Kitab al-Janaiz raf'u al-yadaini fi al-janazati babu ma ja'a fi raf'u al-yadaini fi al-janaza dangane da shi annabi sallallahu alaihi wasallam me aka ruwaito shin yana daga hannun nasa ko baya dagawa tunda dazu mun yi magana akan an dai ruwaito daga Ibnu Umar da kuma Anas dan Malik malamai suna cewa ba a samu wata riwaya karara ba da ta yi bayani cewa an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa a kabbarbari na jana'iza sai dai kabbara farko wannan arruwaito kabbara ta farko arruwaito amma ta biyu ta uku ta hudu to ba a samu wata riwaya da ta tabbatar ba amma waɗannan sahabbai da aka ruwaito suna yi wala Allah sun samu madogara ne sannan kuma an yi kiyasi cewa tunda sallar farilla ana yi ana daga waɗannan hannaye to za a iya dagawa so wannan dangane da matsalar sallar jana'iza a daga hannu ko kar a daga da kuma dora hannu a hagun ko dama riwayoyi dai sun nuna ana iya dagawa akwai waɗanda kuma suka kore dagawa sai kuma matsalar yayin da mutum sallar jana'iza ta wuce masa na ce mutum shin ya halatta idan sallar jana'iza ta wuce wa wani mu ya je kabari ya yi sallah ko bai halatta ba to ga dai abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama malam ya ce wa kana idza fatatuhu salatu alal janazati salla alal qabri shi kam annabi sallallahu alaihi sallama idan sallah ta wuce masa aka a jana'iza bai samu ba sai ya je kabarin sai ya masa sallah fa salla marratan ala qabrin ba'da laylatin wata rana yayi wa wani kabari sallah da aka binne shi bayan kwana daya dare daya ya je yayi wa kabarin sallah hadisin bukhari kitabul azan da imam muslim kitabul janayiz duk sun ruwaito riwayar abdullahi dan abbas wa marratan ba'da salasin wani lokacin bayan kwana uku an ruwaito sallar jana'iza ta kubuce masa ya je ya yi wa wato mamaci sallah a kabarinsa bayan kwana uku riwayar imam al-baihaqi a cikin as-sunan al-kubra daga abdullahi ibn abbas allah masa rahama daga abi huraira da isnadi ingantacce wa marratan ba'da shahrin akwai ma riwayar da aka yi sai da aka yi wata guda ya samu labarin wani ya mutu ya je ya masa sallah wannan riwayar mursala ce ta imam al-baihaqi a cikin sunan al-kubra kuma imam sa'id bin al-musayyib aka ruwaito daga gare shi ba daga annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama imam al-baihaqi sai ya ce wa huwa mursalun sahih mursali shine tabi'i ya ce annabi yayi kaga sa'id bin al-musayyib tabi'i ne to wannan riwayar kaga mursala ce akwai riwaya a cikin al-kubra din hadisi na 7722 daga abdullahi dan abbas shi ma ruwaito daga gare shi to amma sai imam al-baihaqi ya ce wannan isnadin suwaid ibn sa'id shi ya kadaita da shi zance da ya shahara kuma an ruwaito daga qatada daga ibn al-musayyib daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam mursalan al-muhim dai hadisi mursali ne na cewa annabi ya je bayan wata guda yayi wa jana'iza sallah a kabari wasu malamai kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani Allah masa rahama yayi bayani a cikin akamul jana'iz suna fassara ma'anar sallar nan da addu'a as-salatu lughatan ta'ni addu'a addu'a wasu haka suka fassara to yanzu anan wani lokaci ne aka iyakance idan jana'iza ta kubuce wa mutum zai je yayi wannan sallah din misali wannan kamar wani nassi ne na daban da ya nuna halaccin haka din duk da kun san muna da nassoshi da suke hani akan sallah a kabari to shine mallan yace ibnu qayyim yace walam yuqit fi dhalika ko walam yuqit fi dhalika waqtan ba a iyakance wani lokaci ba shi kan imamu malik ma cewa yayi kar ai amma sabar imamu malik duk wanda jana'iza ta kubuce masa shikenan ba sai ya je kabari ba yace sai dai ga shugaba sarki gwamna wani wali haka ko kuma waliyin mamacin majibincin al'amarin mamacin kamar ubansa baya nan bawan dan wannan bawan Allah ya rasu to zai iya zuwa yayi masa sallah kuma an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa daidai kan mutum ne daidai kansa a wata riwaya daidai kafadarsa yayin da yazo yi masa sallah wannan ana mana bayanin kaifiyar tsayawa ga liman kenan banda mamu wanda duk zai yi limanci a sallar jana'iza to zai tsaya ne daidai kan mamacin in mace ce kuma tsakiyarta riwayar Imam al-Bukhari Kitabul Jana'iz da Imam Muslim Kitabul Jana'iz hadisin Samura ibn Jundub menene hikimar in mace ce a tsaya a tsakiyarta in namiji ne daidai kansa aka ce mace saboda ana so a suturce ta wai hatta a sallar jana'izan ma to ya kamata a bata sutura a suturce ta in liman ya tsaya a tsakiyarta kaga ya rufe ta yafi a ce ya tsaya a daidai kanta kaga gaba ɗaya jikinta zai iya bayyana kada fitina ta gindaya wal iyazu billah shine hikimar da ta sa liman yake tsaya a tsakiyar mace so dangane da sallah a wannan kabari din Imam Ibn Qayyim Allah ya masa rahama ya kawo wannan a cikin Zadul Ma'ad ne dan ya nuna mana halaccin haka din to sai kuma magana akan sallah akan jariri me yayi shiriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi wa jariri sallah da kuma dan bari as-siqt sai ya ce wa kana yusalli ala tifli hadisi Imam Tirmidhi Kitabul Janayiz da Imam Ibn Majah Kitabul Janayiz hadisi Mughira Ibn Shu'ba Albani yace hadisi ne sahihi Annabi yana yi wa jariri sallah wani zai ce to jariri wani laifi yayi da za a yi masa sallah na'am ana yi masa addu'a ana yi wa iyayensa addu'a shi ma jaririn in ya samu addu'a za ta yi mai amfani ai tunda ba duka jariri ne dan aljanna ba eh ana jarraban su ne kamar yadda riwaya ta zo idan Allah ya tashi alkiyama zai jarrabe su su kananan yara da basu balaga ba al-asfal wanda ba littafi ba hisabi a kansu sai Allah ya ce duk ku tafi wuta za su kama hanya su tafi wasu daga cikinsu za su yi taurin kai za su ce ah to ya za a ce mu tafi wuta alhali mu da ba littafi a kanmu ba mu yi komai ba sai malamai suka ce to waɗannan jariran ko da sun girmama a cikin ilimin Allah suna cikin mutanen da za su yi jayayya da hukuncin Allah amma masu da'an daman su ne masu bin Allah sai a ce su wanda suka ce sun yadda za su tafi su dawo shiga aljanna waɗanda kuma suka yi jayayyan sai a ce ku tafi wuta da kun girmama da sabawa Allah za ku yi cikin maganganu da yawa da malamai suka faɗa Allah ya musu rahama in lokaci ya yi la'alla za mu yi bayani nan gaba to annabi yana yi wa jariri sallah kuma yana yi masa addu'a ya ce Allah ya sanya shi ƙarƙashin kulawar annabi Ibrahim Allahumma ja'alhum tahta kafalati Ibrahim ko a aljanna yara ƙanana atfal suna tare da annabi Ibrahim a gidan aljanna ne wa kana la yusalli to wannan kenan yayi sallah ko ya an ruwaito yayi sallah ma jariri Imam Ahmad Allah ya masa rahama ko in ce a cikin Sunan Ibn Majah riwaya ta zo manzo Allah yana cewa sallu ala atfalikum fa innahum min afratikum ku rinka yi wa jariranku sallah suna daga cikin waɗanda suke magabatanku sun wuce lalla sun yi gaban ku, kuma da yana iya ceton mahaifin shi, to ai musu addu'a. A riwayar Imam Ahmad ibn Abi Abda yace ya tambayi Imam Ahmad ya maganan yi wa dan bari sallah, dan bari wanda aka haife shi qabla tamamu khalqihi, ba a gama halittarsa ba aka haife shi. Imam Ahmad yake cewa duk dan jaririn da ya kai wata hudu to ai mai sallah, idza ata alaihi arba'atu ashhurin, idan wata hudu ta zo masa ta riske shi yana cikin cin mahaifiyarsa, to za a yi masa sallah, saboda li'annahu yunfaqu fihi ar-ruh, ana kyauta da can an busa masa rai. To yanzu kenan anan, wani dan bari ne ake masa sallah? In dai ciki ya kai wata hudu to ai mai sallah, kun fahimce ni? In dai cikin mace ya kai wata hudu ta yi barinsa, to tunda dai an dan busa masa rai to ai mai sallah. Kasa da haka kuma wasu malaman suka ce a'a, hadisin da yazo inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, kwana nawa ne ake summa yunfaqu fihi ar-ruh? Na'am, 120 wata nawa ne? Na'am, wata hudu. Kun san irin waɗannan matsalolin wani lokacin suna da dan rikici haka da abin nan, kawai ka rike ka'ida, wani da ne ake masa sallah, wanne ne ba a mai sallah. Duk dan da ya kai wata hudu a cikin cikin mahaifiyarsa ta yi barinsa to ai mai sallah, wanda bai kai haka ba to za a iya nannade shi kawai a cikin tsumma aje abin ne shi. Limadha? Saboda bai da marai ai, kun fahimce ni? Shi yasa yazo a riwaya wasiqtu yusalla alai, ana yin kuskure gaskiya. Wasu mutanen sai kaga jariri har mata ta haife shi, har ya kai ga an haife shi asibiti, amma in ya mutu kawai sai daga an nade shi a buzu, ba za a yi kowa magana ba, kawai sai a ji abin ne shi. To idan har an halatta mana mu yi sallah wa dan wata hudu, ya kamata a ce mace ta haifi yaro jariri, sai a ce ai jariri ne, ai an yi mutu a gina, a kai karamin yaro ne, jariri ne, ai an je an binne shi ma, a yi masa sallah. Kamar yadda aka tambayi Imam Ahmad ya ce in wata hudu ya kai ai masa. To akwai matsala kamar haka ga waɗanda wataƙila suke da wani ra'ayi, an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutuwa na yara ɗin, yanzu ɗansa Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu, shin annabi ya masa sallah ko bai masa sallah ba? An yi sabani a riwayar Abu Dawuda daga Nana Aisha Allah ya mata rahama, ta ce mata Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallama, Ibrahim dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana da wata 18, kaga an haife shi ma ya dan girma. Falam yusalli alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Nana Aisha ta ce annabi bai yi masa sallah ba. Riwayar Abu Dawuda da Imam Ahmad Hafiz ibn Hajar ya ce hadisi ne hasan a cikin littafin al-Isaba. To kaga wannan hadisin zai dan bada yar matsala kenan. Dan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim al-Mu'azzam, dan gidan Mariyatul Qibtiya, ya rasu yana da shekara 1 da wata a wata 18, shekara 1 da wata 6 kenan ko? Amma Aisha tace ba a yi mai sallah ba. Akwai riwaya da ta zo daga Imam Ahmad ibn Hanbal, yace wannan hadisi ne munkarun jiddan, wannan hadisi ne munkari jiddan kuma bai inganta ba. Na farko dai ya raunana Ibn Ishaq, akwai Muhammad bin Ishaq a ciki, mudallis ne, ko da yake a riwayar an ce wa sarra habit tahdis, ya ce haddathana wal munkaru alladhi rawa ghayru thiqa mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa. Mutumin da ba thiqa ba, hadisi munkari kenan, wanda ba amintacce ba, ya ruwaito magana ya saba wa amintaccen mutum, kaman wannan riwayar ta saba wa abinda amintattu suka ruwaito na cewa Aisha yin sallah wa jariri. Wal munkaru al fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Rawin da ba adili ba, rawin da yake mai rauni, in ya ruwaito magana ya saba shine munkari. Akwai riwaya daga Bara' ibn Azib, shi kuma yace salla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi Ibrahim, lalle annabi yayi wa ɗansa Ibrahimul Mu'azzam sallah, yace yana da shi a fahimtarsa yana da wata 16 a wannan riwayar. Wannan riwayar Ahmad ne, Allah ya musu rahama. Amma a cikin riwayar akwai wani mai suna Jabirul Ju'fi, shi kuma a wajen malaman hadisi dhaif ne. To yanzu dai an fara samun matsala kenan, akwai sabani akan wannan yaron Ibrahim an masalla ko ba a mai ba. Akwai wata riwaya ta Abu Dawud daga Bahi, yace yayin da Ibrahim ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, salla alaihi Rasulullah fil maqa'id, an dade samu wata riwaya mursala cewa lalle fa annabi yayi wa ɗansa Ibrahim salla. Ga wata riwaya nan ƙari, amma ita ma wannan riwaya ce ta Imam Abu Dawud, riwaya ce mursala kamar yadda shi ya faɗa. Akwai Abdullahi ibn Yasar al-Bahi din bai riski annabi ba, shi ba sahabi ba ne, to ya ba sahabi ba zai bada labarin abinda annabi ya yi, tabi'i, to shi ma na hadisin yana da matsala. Wannan Bahi din shi ne Abdullahi ibn Yasar, mutumin Kufa ne. Akwai wata riwaya daga Afa ibn Abi Rabah, jama'a ina magana ne akan dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, shin ya mai sallah ko bai mai ba, don kada mu tafi nesa. Ata'a ibn Abi Rabah tabi'i ne, shi ma ya ba da labari cewa annabi fa yayi wa ɗansa Ibrahim fa sallah. Shi ma mursal ne. To matsalar da aka samu a wannan riwayar, shi Imam Ata'a da yazo sai ya ce yaron yana da kwana 70 a duniya, kaga akwai mushkila. To sai aka ce wannan akwai wahami, Imam Ata yayi wahami, kwana 70 kuma abinda ake magana yana da shekara 1 da wata 6, a ce kuma kwana 70, kaga wannan ai ba zai iya haduwa ba magana. To amma dai yana tabbatar da dai an yi dai sallar. Wadannan asar da na kawo muku, malamai sun yi sabani akan su, ku kanku yanzu kuna dan cikin rudu kadan, an yi ne ko ba a yi ba, da sauransu. Akwai waɗanda suka tabbatar cewa annabi ya yi waɗansu sallah, wato illar ko amfanin tattaunawa akan matsalar shi ne, idan har ya tabbata annabi bai yi wa yaron nan sallah ba, waɗanda ba sa yi wa jariransu da ƙananan yaransu sallah masu irin wannan watanni da shekaru suna da hujja kenan, haka ne? Idan kuma ya yi, to kaga babu dalilin za a ce jariri ne ba za a yi mai sallah ba, tunda annabi ya yi wa ɗansa ma mai wata 10 sallah. Wasu sun hana, sun tabbatar da sallar, wasu kuma sun hana sallah din. To amma abinda suka ce, waɗanda suka tabbata suka ce yawan hadisan nan mursalan nan, yawan su ai ko suna da rauni, in sun dan hadisa dan yi ƙarfi ai. ko ba ka bane ba yawa yashuddu ba'daha ba'dha to kuma daman yana daga cikin abin din malaman hadisi cewa idan hadisi yana da rauni yazo ta can yazo ta can yazo ta hanyoyi da dama haduwarsa zai kara masa karfi na magana ce dai ana ganin wanda suka bada labarin masu rauni ne wani ya fada daga kurna wani daga can mariri ya dada fada wani dan dan batta ya fada wani dan burger ya fada wani anan cikin gari ya fada wani can ya fada amma duka sai ga mutanen masu rauni ne to amma yawan fadan maganar yana nuna akwai kanshin gaskiya a ciki dan haka sun inganta maganar yiwa Ibrahimul Mu'azzam sallah ne da zuwan hanyoyin duk da masu rauni ne sun zo da yawa to sai ya zamanto a yashuddu ba'daha ba'dhan to sai kuma suka zo suka tattauna akan menene sababin da yasa annabi bai masa sallah din ba me yasa annabi in annabi bai mai sallah ba a gadara an ce bai mai ba me yasa bai mai sallah ba sai aka ce annabi bai mai sallah bane saboda yana ganin shi annabi ne dan nan yana kusa da shi ne dan sa ne ba a tsammanta dan bai masa sallah ba zai samu rahamar Allah ba ceton sa ya tabbata ga yaro so ko ya mai sallah ko bai mai sallah ba matsala suka ce babu matsala ai ba ga shahidi nan an ruwaito ba ana kin yi mai sallah shahidi wanda ya mutu shahidi ba an ruwaito ba ai mai sallah ba me yasa saboda ya tabbata anasi zai samu rahamar Allah da ceto da gidan aljanna wannan shine dalilin da yasa annabi bai yi wa yaron sallah ba in ma bai masa din ba ra'ayi na biyu suka ce a yaron su ne ranar da rana ta yi kusufi rana ta yi rashin lafiya annabi ya shagaltu da yin sallar kusuf ta wannan rashin lafiyar rana bai mai da hankali akan yi wa ɗansa sallah ba kun ji sababin da yasa bai yi masa sallah ba a ƙarshe dai wasu malamai suka ce babu cin karo tsakanin waɗannan ruwayoyi duka manzo Allah ya yi umarni da a yi wa jariri sallah ko ya yi wa nasa ko bai yi ba dai ya ce a yi wataƙila ba koyi wata khususiyya wasu suka ce a'a yanda abin yake ganewa ne ba a yi ba ya yi masa sallan amma ba shi ne ya yi limanci ba don haka wasu suka ce bai yi ba a'a tunda ya shagaltu sai wani ya yi masa sallah cikin sahabbai shi kuma annabi ya bi me yasa ya shagaltu ne da sallar kusuf wasu suka ce kai bai fai sallan nan ba ya za a ce ɗansa ɗansa ne kuma bai masa sallah ba wani ne ya masa sallah to sai aka koma ka'ida usuliya malaman usulun fiqh suna da ka'ida yayin da wannan ya kawo magana ya tabbatar wannan kuma ya kore suna cewa wai almusbitu muqaddamun ala an-nafi wanda ya tabbatar da zance ya kawo magana ya tabbatar akwai kuma ta hanya ingantacciya to shi zancensa ake dauka akan wanda ya kore limadha li'anna ma'ahu ziyadatu ilmin saboda shi wanda ya bada labari yana da ƙarin ilimi akan wanda ya kore so idan aka samu ku rike ka'ida ce idza ta'arada an-nassani ahaduhuma hadirun wal akharu mubihun fa innahu yuqaddamu al-mubihu ala al-hadir al-hadir ala al-mubih kai a wannan ka'idar sannan idza ta'arada an-nassani aka samu nassi guda biyu sun ci karo ahaduhuma ahadun nasani yanfi wa ahaduha yuthbit fa innahu yuqaddamu al-muthbitu ala wato al-manfi quddima al-isbat kullun tabbatar da zance shi ake gabatarwa akan korewa misali yau an yi hadiri sai wani yazo ya bada riwaya yace ai yau ba ai karatun zadul ma'ad ba me ya faru gashi nan an yi ruwa ruwa ya sauka kafin magariba ai ba ai karatu ba sai wani yazo yace an yi wancan amintacce ne, wannan ma amintacce ne, ya za ka yi da waɗannan maganganu guda biyu? Kaga idan ka lura da labarin, waye ya zo da ƙarin ilimi? Wanda ya ce an yi, kuma ana kyauta zaton ba zai yi ƙarya ba. Wanda ya ce ba a yi ba, ya faɗi abin da ya sani ne. Yanzu nana Aisha da ta ce ba a yi wa Ibrahim al-Mu'azzam sallah ba, abin da ta sani ne. Ita a saninta ba a yi ba, amma rashin saninta zai nuna annabi bai yi ba? Mace ce a cikin gida take, wataƙila an yi mata sani ba. Kun fahimta? So kullum idan aka kawo labari, wani ya ce an yi, wani ya ce ba a yi ba, idan suna da aminci mutanen, dukansu mutane ne masu ƙarfin da za a yi karɓan zancensu, to sai a gabatar da labarin an yi. Wannan kuma ka ɗauke shi a rayuwarka, zai maka amfani ƙwarai da gaske, in dai ba tabbatar da sharri ba ne ba. Ko da ke ko sharri ne, in akwai hujja za a karɓa. To yanzu matsala ta gaba da za mu tattauna ita ce, me hukuncin wanda ya kashe kansa? Za a yi masa sallah? Ban sani ba, ana fahimta na? Gaba gaba ku? Yawwa, wai bari in ɗan baku labari. Wani ne wai yana sai da wai kifi yake sayarwa, sai ya sayi rake. Kifi yake sayarwa fa, sai ya sayi rake. Da ya sayi raken nan, yana sha, yana ɗauke da farantinsa na kifi. Kawai sai aka ji yana sha zaƙi rake. A sha zaƙi kifi ne fa aka sa, amma yana ɓantar da rake, yana a sha zaƙi rake. Sai wani ya ce masa, ya ce nawa ne da Allah kuɗin raken nan? Sai ya ce gaba gaba. Wannan ce ya tiro da dai wannan kisa ta gaba gaba. Allah ka raba mu da gafala da rafkana a rayuwa. Wannan kenan. Me hukuncin wanda ya kashe kansa? Malam ya ce waqtulifa anhu fi salati ala al-maqtuli. Okay, wala yusalli ala man qatala nafsahu wala ala man ghalla min al-ghanimati. Allah ke. Annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin sallah ga wanda ya kashe kansa. Daya kenan, da wanda ya sata a cikin kudin ganima, dukiyar al'umma kafin araba. An ce ganima abinda aka samu na mutane ne kafin araba musu ya dauke. Idan annabi ya tabbatar da mutum yayi wannan, to ko sallah baya mai. Ilahi ya Allah. Saboda annabi baya son rashin gaskiya, daukan kayan mutane. Allah muna roƙonka ya Allah, ka cire mana sha'awar kayan wani. Allah kada ka jarrabe mu da kwaɗayi da son kayan wani. Ya Allah, duk abin da ba namu ba, Allah kar ka sa mana sha'awar mu ɗauke shi ko mu so shi. Idan Allah ya maka wannan gatan, to za ka yi rayuwa mai daɗi ƙwarai da gaske. Kuma ba wani abu da zai zo ya gigita ka, dan wani ya mallaki wani abu, hankalinka ba zai tashi ba. Saboda kuma tsoro kake ji, biro in ka gane wani, wallahi kana jin tsoron kai amfani da shi, biro. Amma wanda Allah ya jarabe shi da son kayan wani, to ba sai na muku sharhi ba. Wanda ya kashe kansa, me ake nufi da wanda ya kashe kansa? Wanda ya ɗauki makami ya soka wa kansa ya kashe kansa, wanda ya sha guba ya kashe kansa, wanda ya rikito daga wani guri don ya kashe kansa. Wannan babban zunubi ne, laifi ne babba a wajen Allah. Duk yanda duniya ta yi maka zafi, kada ka kashe kanka. Saboda kamar kana rigayar Allah ne da hukuncinsa. Kuma jahiliyya, rayuwa irin ta jahiliyya yakan sa mutum ya yi amfani da makami ya kashe kansa. Jama'a, ana faɗin wannan maganar kuna mamaki, saboda kuna jin an ce aya da hadisi kuke mamaki. Yanzu wani idan duniya ta masa zafi sai ya kashe kansa. Wani fa aiki ya nema bai samu ba, wai ya gama, wai is graduate, wai bai samu aiki ba, ya gama digiri bai samu aiki ba, kullum yana yawo da file ɗinsa a ma'aikatu bai samu employment ba. Kawai shi ne ce zai kashe kansa, ya je hawa wani ƙarfe ya gaya mutane ga shiga takardunsa, shi fa zai rikito tunda ba a bashi aiki ba, saboda ba addini. Wani ya kashe kansa ya sha guba saboda yarinyar da yake nema yana dating dinta an ji an ba wani yaji ba abin da yake masa dadi a duniya sai ga kawai sakamakon shine kashe kansa haka yaje da kansa yana sane debi ruwan fiya madarar fiya fiya ya dura wa kansa ya kashe kansa wani kuma bai mutu ba zai ya kusa mutuwan ne aka gane aka je aka yi ta fama dai ana ta dura mai madara ana kai shi gurin likita ana ta waye yana ta buge buge kuma shi dura wa kansa akan me saboda yarinyar da yake nema ta ce ba ta san sa an ba wani subhanallah dan abu kadan yakan sa mutum ya kashe kansa wani damuwa ne wato depression ne ya dame shi kawai yaje ban san me depression da wasu ne kan kai ne dan boko depression damuwa bi ayi nau'in min anwa'iha kuncin rayuwa da ɓacin rai da damuwa yau da gobe wallahi malam sai mutum ya je wani guri sai ira ta yi kansa kuma kisan kan nan fa bai da wahala yanzu sai kashi kanka malam minti ɗaya yawa so duk wanda baya samun control da aya da hadisi to ba mamaki zai wa kansa asarar rayuwarsa yayi mutuwa ta kafirci Allah ka kiyaye mu ban sani ba in tambaye ku da wanda ya kashe kansa da wanda ya kashe wani wanne yafi munin laifi ne ban ji ba wanda ya kashe wani kazantar wane ya kashe wani ya kuke jin abin a kunnan ku ya kashe wani a'a wane ya kashe kansa wanda ya kashe wani ya fi muni wataƙila za ku yi tunani tun da ransa ne yana da ƴancin ya kashe kansa ko a to kamar wanne ya fi girman zunubi da wanda ya kashe wani da wanda ya kashe kansa wanne ya fi girman zunubi wanda ya kashe wani duka laifi ne ba halal ba ne kun gane amma idan ka luma abinda za su biyo baya wanda ya kashe kansa fitina ta tsaya a karan kansa Allah zai kama shi ya kashe kansa wanda ya kashe wani bayan laifin kisan fa kun san ya tabbata za a ɗebo zunubin wancan a loda masa gaba ɗaya sannan ga gaba da ya kulla tsakanin dangin wannan da dangin wannan abu na biyu ga mummunan tarihi da ya bari a kan iyalinsa gaba ɗaya kamar dai a ji a kunne wanda ya fi munin ƙazanta wanda ya kashe wani duk da cewa kisan kai ɗin mutum ya kashe kansa da kansa ɗin ba abu ne mai kyau ba mummunan abu ne kuma wannan abun yana faruwa yanzu da yawa wallahi wasu ma ba a faɗa ne so annabi dai in mutum ya kashe kansa dai ku dai annabi baya mai sallah idan wani babban limami ya ga zai iya aiki da wannan yayi an ce babban liman saboda hikimar ita ce a tsoratar da wannan mummunan aikin idan aka samu labarin wani yaro ya ji ya kashe kansa to yin an zo an kira limamin unguwa mai matsayi ya ce ani baran mai sallah ba wasu je su man sallah sai a yada a ce tab ai wani ma kin yi masa sallah yi sai a je a nemo su ga magarin mutane su mai sallah dan kar abin ne shi haka to annabi yana yin wannan dan tsoratar ba an yi sabani to ga wanda aka kashe shi a haddi fa zina yayi ya cancanci a kashe shi sai aka kashe shi saboda yayi zina a wani ya kashe shi ma aka kashe shi kun fahimci wannan wannan kaga haddi aka yi masa to za a yi mai sallah ya tabbata annabi ya inganta cewa annabi ya yi sallah wa wata mata da ake ce da ita al-juhainiyya ita wannan mata juhainiyya a juhaniyya kai jefe ta aka yi zina tayi aka jefe ta jifa sai da ta mutu wannan yana cikin haddin da annabi ya dabbaka na zina da nuna munin zina din sayyidina umar shi kam sai ya ga abin bai yi ba yace ya rasulullah atusalli alaiha wa kad zanat yaya zaka yi wa mazinaciya sallah don Allah mallan ka duba wata tambaya mana so ku lura da tsarkin zamanin wancan lokacin zina mummunan abu ne a wajensu hatta kai ga mutuni aikata aikin zina annabi ya kiye mai sallah saboda an jefe ta yaya zaka yi sallah wa wanda ta yi zina sai annabi ya ce laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli almadinati la wasi'atuhum na'am ta yi zina amma na sani cewa ta yi tuban da za a raba wannan tuba tsakanin mutum 70 a cikin madina da wannan tuban ya ishe su yo wa hal wajadta tawbatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala hadithun muslim yo kana da wata tuba da tafi ya kai umar kana da wata tuba da tafi da ta bada kyautar ranta ga Allah ta ce ita ta kawo kanta malam ta ce ga ta a jefe ta ya rasulullah tahirni ya manzon Allah tsarkake ni ya manzon Allah a jefe ni kai wannan mata ta yi imani yace a jefe ta so abin da yake so ku mai da hankali akai ku lura shine wato irin yadda suke kazantar da wannan mummunar dabi'a ta zinaci wanda yau wallahi ina gaya muku wannan abun wallahi abun ya isa munin ya isa wato yau da gobe tana nunawa irin abubuwan da suke faruwa ana nuna mana ma zinan nan ba komai bace ma kawai ni na sani tun muna yara an aka ce wani mazinaci ne baka ga yadda muke ganin kazantar sa ba amma yanzu dan an ce wani yana ta sai ga normal ana mu'amala da shi ba a damu ba ba mamaki ma dan wuce sallah ma a bi shi ba mamaki ba mamaki ba damu ba saboda zamani ya canja da luwadi 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 subhanallah namiji ya zakke wa namiji namiji ne ma dan uwansa namiji wanda hukuncin wannan fa kisa ne wanda aka kama shi ya amalu amala qaumi lut yana aikin mutanen annabi lut to a kashe shi annabi ya ce jinin sa ya halatta amma in ba sa'a aka yi ba ko ina so in ce muku wallahi tallahi malam luwadin nan yana neman su yi kunnan doki da zina ko ma yafi zina kuma alƙaluma na bincike suna nuna cewa jihar Kano a Najeriya gaba ɗaya tana cikin jihohin da suke gaba gaba wajen wannan mugun aiki na luwadi kuma za ku ji kuma bincike yana nuna cewa ana ɗaukan nauyi ana sponsorin wannan mummunan dabi'a din na luwadin kudi malam ake biya sosai kudi ka duba luwadi domin mugun luwadi al'umma guda Allah ikifar saboda luwadi fa al'umma guda ya daga su sama waja'alna aliyaha safilaha amma wallahi ina so na gaya muku yanzu yana cikin barnar da take ci gaba take tafiya saboda me turawa suna da high interest akan yaɗa luwadi suna son luwadi kuma ana kashe biliyoyin daloli a duniya akan luwadi kungiyoyi ne registered kungiyoyi na luwadi yanda zaka je kai registan kungiyar ka ta kasuwanci kai registan kungiyar ka ta kaza haka kungiyar luwadi yan luwadi suke da shi da shugabannin su da office din su da meeting din su da komai wallahi tallahi da likitocin da suke kula da su kuma sun san junan su na ba ku labari wani likita ya yana wannan harkar ya dade yana samun kudi shi yake kula da su kansa da yanzu ya yi tunani ya ce kai yanzu in kare wahalar karatu likitanci na zama likitan yan luwadi shi kawai zuwa yake idan an je an yi abin da kai duba lafiyarka a baka yan magunguna da yan kwayoyi da zai kara maka kaza ko da ko ka samu wata illa ko ni infection ko wani subhanallah jama'a ana luwadin nan sosai kudi kuma ake biya akwai na banzan wanda su kyauta ma arha suke saboda shedanu ne fajirai ne dujalai ne su ba ma biyan su ake ba kawai masifar ta shige su kawai sai sun yi ta mutum ɗaya wallahi malam sai ga yana da mutum 20 da suke luwadi da shi yaje gurin wancin yayi da shi waje gurin wancin yayi da shi baya iya rayuwa sai an masa wannan abu amma ina jaddada muku abu ne da yana da ƙarfi wasu ana yaudarar su a basu wani abu dan su to yanzu abin da yafi komai muni shine shigar da yara ƙanana da aka yi cikin abu amma ba za ku iya gane wannan ba ku binciki asibitoci za su gaya muku rafin da ake na yara ƙanana ku je ku kotu lauyoyi za su gaya muku kullum sai an kawo case din rafin da ana kawo na ƴan mata yanzu ana kawo yara ƙanana yara ƙanana ka san shekara nawa billahi alazim wala yaro dan shekara 7 shekara 8 shekara 9 shekara 10 shigar da su ake ana koya musu kuma akwai hannun manyan mutane a ciki ɗabi'armu al'adarmu muna da amintuwa da yadda yanzu yaro karami sai ga ya shiga boys quota na wasu manyan mutane yara samari ko wasu karamin yaro ba za mu bincika ba saboda ba mu dauka ana yin wannan abu amma wallahi ana yi wallahi ana yi a makarantu yanda ake sha'awar ƴa mace haka ake sha'awar ɗa namiji a irin wannan zamani yanzu a ce sayyidina Umar yana yi wa annabi magana cewa wannan tahizina kar ka mata sallah ya zaka mata sallah ka duba ni suka kazantar da abu ka duba mu yadda muka maida wannan abun bai kai ya kawo ba ga neman mata homosexuals harassment din nan yayyawa mace ta nemi mace kwanan nan wani dan uwa ya bugo min waya dan uwa yace akarmakallah kanina ne ya mutu ko yayana ne ya mutu ya bar ƴaƴansa a cikin su akwai yara ƴan mata akwai yarinya karama na dauke ta na kawo ta gidana na rike ta dan in ci gaba da kulawa da ita mutuwa ce irin baktatan din nan ce na bugo ne in yi fatawa saboda wani abu da ya faru nace me ya faru sai ce wallahi malam yarinyan nan duka bata wuce wata kaza ba amma za ta lalata min gida za ta lalata min yaya na ina da yaya mata me ya faru yace wallahi malam kullun ita yayana mata suna kwana a wajen mahaifiyata ce idan dare yayi kawai yarinyan nan sai ta tashi tana sa hannunta a gaban ɗaya daga cikin yayana mata an yi na farko kamar wasa ne aka ko kuskure ne an yi na biyu kawai sai ga shi ɗabi'ar ta ce abu na biyu sai ga tana yawan rubuta takarda a makaranta tana rubutawa malami tana son sa kun san shekarar ta nawa shekara 10 wallahi yace ya rantsa yace wallahi shekarar ta 10 yace malam wani lokacin kuma ga sai ga tana wasa malamai irin marasa addini nan sai ta hau cinyar malami ma a aji yace kaina ya buga matuƙa nace ina yarinyar nan ta koyi wannan abu masu yaya ku tsaya fa ku yi tunani yace da muka tsaya muka yi bincike ta hanyar waɗannan abubuwan kallace da ake bawa yara ƴanci kuma uwarta ta taimaka wajen kunna mata da nuna mata wasu abubuwan da aka ritsa yarinya aka tambaye ta sai gashi daga gida ta samu wannan abun tausayi ubanta ya mutu yana kwance a kabari tana wannan abun ƴan shekara 10 tana da sauran shekara nawa kafin ta aure yace malam gaskiya zan kore ta daga gidana dan za ta min illa ta san yadda za ta kai abin ne ya bani mamaki matuƙa wallahi alazim haka da santin shi ma wani mutum shekara 2 ko 3 da suka wuce shi ma yaro ne maraya ya ɗauko shi da sunan ya taimaka masa da ya ɗauko shi sai ya kawo shi gidansa da ya kawo shi gidansa sai ya gashi ya bayyana yaron da daddare sai ya tashi yana hawa kan ƴaƴansa maza yaron ƙarami duka bai wuce shekara 10 ba shi ma ya iya luwaɗi shi ma yana neman maza ɗan ƙaramin yaro da aka ritsa shi aka tambaye sai ya ce ai wani yana masa wani sai ya faɗi sunan wasu wallahi ina gaya muku wannan maganar ina fatan Allah ya sa ya shiga cikin zuciyarku wannan al'umma da kake gani halin nan da ake ciki yau idan ba mu gyara ba za mu daɗe muna cikin wahalhalu cikin bayanin da ake ba wannan harkar luwaɗin na akwai wanda ya zo yake ba da labari yace daga cikin wanda suke luwaɗi da shi akwai limamin unguwarsu limamin unguwarsu
yanda za ku gane bala'i ne, bala'i ne. Yanda ka san shan taba ne, in mutum ya saba shi baya iya bari, sai yayi da kyar. Imam liman yace wallahi yana cikin wanda suke yin wannan abu da shi. Al-istighfaf bil ma'asi din nan wasa da muke yi da saban Allah, ba mu dauki saban Allah komai ba, to zai ja mana bala'i. Kuma na gaya muku musibar shine akwai interest na Turawa, kasashen waje suna son wannan bala'in ya yadu, kudi ake kashewa akan yadu wannan abu. So kaga akwai bukata a yi research a gaya za a yi katelin wannan matsalar. Ba magana kadai ba zai isa ba. Yaya za mu yi mu tsamar da ƴan uwanmu daga wannan musiba ta luwadi, homosexual harassment, na mace ta nemi ƴar uwarta mace, namiji ya nemi ɗan uwansa namiji. Yanzu nan da zan ba ku dama ku daddaga hannu ku bada labari, kuna ɗauke da labarai da suke da alaƙa da wannan. Akwai mutum na biyu Ma'iz, kamar yadda Imam Bukhari ya ruwaito a cikin sahihinsa, qissatu Ma'iz. Shin an masa sallah ko ba a yi mai sallah ba? Shi ma dai harkar kamar yadda Imam Zuhuri ya ruwaito, ukhtulifa fi salati alai. Mahmud bin Ghailan yace an yi wa Ma'iz sallah daga Abdurrazzaq, amma da yawa daga cikin almajiran Abdurrazzaq sun ce a'a, riwayar ba tabbata ba, basu ambata cewa an yi mai sallah ba. Akwai malam Imam Bukhari, Ishaq ibn Rahuya da Muhammad ibn Yahya Az-Zuhuli da Nuh ibn Habib da Al-Hasan ibn Ali da Muhammad ibn Al-Mutawakkil da Humayd ibn Zanjawayhi da Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi, duka waɗannan suna da ra'ayin lalle ba a yi masa wannan sallah ba. A kisar Ma'iz ibn Malik Abu Sa'id al-Khudri, shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai neman masa istighfari ba, bai kuma zage shi ba, ma'ana bai bata shi ba, bai aibanta shi ba, kamar dai akwai shakka akan lamarin sa. Amma akwai riwaya da ta zo daga Buraida ibn al-Husayb, annabi ya ce istaghfiru li Ma'iz ibn Malik, ku nemi gafara ga Ma'iz wato dan Malik. A watar suka ce ghafarallahu li Ma'iz ibn Malik, kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito. An ruwaito daga Jabir yace fa sallallahu alaihi, annabi ya yi mai sallah, riwayar Bukhari, kenan kaga ya tabbatar ya mai sallah. Abu Burdah al-Aslami shi kuma cewa lam yusalli alaihi annabi sallallahu alaihi wasallama, amma wa lam yanha ani salati alaihi, annabi mai sallah ba amma bai hana ya mai sallah ba, kamar yadda Imam Abu Dawud ya ainihin ambata. Akwai al-Ghamidiyya, an ruwaito cewa annabi ya yi mata sallah, riwayar Imam Muslim, Kitabul Hudud. Ita ma dai harkar zinan ne duk gaba daya. Shi Imam Muslim ya ce babu mani ita rafa ala nafsihi bizina, wanda ya yi wa kansa furici cewa mazinaci ne shi, kamar kisar Ghamidiyya din kenan. Da Abu Dawud da su ruwaito. Shi kuma yace babul mar'ati allati amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fi min juhainata min hadisi Abdullah ibn Buraidah. To wannan su ne dai maganganun da aka rawaito. In kun tafi, in kun fahimce ni, wanda aka kashe shi a haddi, riwayoyi sun tabbata za a yi mai sallah. To wanda kuma ya kashe kansa ba da haddi ba, shi kam annabi bai yi masa sallah ba. Kun fahimci wannan matsalar? Fasaha anu annahu salla ala al-juhayniyyati allati rajamaha, shi ya jefe ta amma ya mai sallah. Wa kutulifa fi ma'iz, shi ne gashi na gaban ku. Fa imma an yuqala la ta'arud baina alfazihi fa inna salata fihi hiya du'a, wa suna cewa babu cin karo akan lafazan. Abinda ake nufi a salat din dai addu'a ne, babu duk inda aka je aka dawo dai ba a ce ba ya addu'a ba, an yi addu'a dan as-salla ana nufin addu'a ne. Wa tarku salla alaihi tarakaha ala janazatihi ta'diban wa tahdhira, idan kuma an ce annabi mai sallah ba, to annabi yaki yayi sallar ne dan ladabtarwa da kuma tsoratarwa. Ko kuma a ce idza ta'aradat alfazuhu udila anha ila alhadith alakhir, in har an samu cin karo akan lafazan to a koma goni lafazin wa kana idza salla alayhi tabi'ahu ila al-maqabir mashiyan amamahu wa sanna lir-rakib an yakuna wara'aha wa in kana mashiyan yakunu qariban minha imma khalfaha aw amamaha aw an yaminaha aw an shimaliha wa kana ya'muru bil isra'i biha hatta in kanu layarmuluna biha ramala. To sai kuma aka nuna mana idan annabi cikin kyawawan dabi'unsa, in annabi yayiwa janaiza sallah yana binta, wannan yake nuna mana muhimmancin an yi sallar janaiza da kai karaka indai da hali. Mashiyan amamaha, sai wuce yana tafiya da kafa. Ka nuna mun lokaci ne? To Allahumma izil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din وانصر عبادك الموحدين واحمي حوضة الدين يا رب العالمين. قام تاشي وكان إذا صلى عليه تبعها إلى تبعه إلى المقابر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.